wannan fasali ne da zai yi magana farillan sallah. Fara'idus salati, farillan sallah niyyatus salati al-mu'ayyanati, kai niyyar sallah mai lokaci wadda zaka yi. In az-zuhur zaka yi ka ce nawaitu salatul zuhri, illa asr nawaitu salatul asri. Wata kabiratul ihram, da yin kabbara harama, ita kabbara harama ita ce matsayin sitata ta sallah. Mota in ana son ta tafiya ba ta tafiya sai an buga sitata, sai an tada ita gingingingin, to kabbara harama da an yi ta an shiga sallah. Wal qiyamu laha, da tsayuwa ga kabbara harama. Wal fatiha, to da karatun fatiha. Wal qiyamu laha, da tsayuwa ga fatiha, ba a yin fatiha a zaune. Wal ruku'u, da ruku'i. Wal raf'u minhu, da tasowa daga ruku'i. Was sujudu ala aljabhati, da sujada akan goshi. Wal raf'u minhu, da tasowa daga sujada. Wal i'tidalu, da daidaituwa ka tsaya kyam. Wat tumanina, da natsuwa. Watartibu baina fara'idiha, da jeranta farillan sallah, daga kabbara harama sai tsayuwa, sai fatiha, sai tsayuwa ga fatiha, sai ruku'i, sai tasowa daga ruku'i, sai sujada, sai tasowa daga sujada, su ne farillan, a jera su. Wassalamu, kai sallama. Wajulusuhu, da zaman yin sallama. Alladhi yuqarinuhu, wanda a kusa ga sallama. Ma'ana sadaka fara attahiyya, to sunna ne zaman. Amma sadaka gama attahiyya, sadda zaka bude baki ka ce assalamu alaikum, assalamu alaikum, to wannan zaman ya rikida ya koma farilla. Sadaka fara tahiyya sunna, sadda zaka yi sallama ya koma zaman farilla, saboda ita sallama yin ta zaune farilla ne, ba sunna ba. Wajulusuhu, na'am. Wa shartun niyyati, abinda sharadin niyya, muqaranatuha, hada ta litakbiratul ihrami, ga kabbara harama. Alhamdulillah.